sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne da Maryam Dauda tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare na yau Asabar 11 ga watan Yuni shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Ondo ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa game da adadin mutanen da suka mutu a harin da aka kai a wani coci a jihar, inda ta ce mutanen da aka kashe ba su haura 40 ba. Kana gwamnatin jamhuriyar Niger ta tabbatar da malaman kwangila sama da 2000 sun zama na dindindin a kokarin da gwamnatin take yi na inganta sha'anin ilimi a kasar. Kamar kowane ranar Asabar, yau ma muna tafi da amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Akwai kuma labaran wasanni da Murtala Faruku Sanyin na zai gabatar mana. To amma kafin nan ga Maryam da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kyiv a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mamban kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da kasar ta yi a kokarin zama mamban tarayyar Turai, abinda Ursula ta rubuta kenan a wani sakon Twitter. A yau Asabar, Zelensky ya faɗi cewa tabbas kasarsa za ta samu nasara a yakin da Rasha ta fara da ita, a lokacin da yake magana daga wani wuri da ba a bayyana ba a Kyiv. A wani jawabin kuma da ya yi dan wakilai da suka halara a taron kolin tsaron nahiyar Asiya da ake kira Shangri-La Dialogue ko SLD a takaice, wanda ke wakana a birnin Singapore, Zelensky ya ce Ukraine na gwagwarmaya wajen ci gaba da samar da abinci saboda tashin hankalin. Kuma wasu sassan kasashen duniya na fuskantar matsalar karancin abinci da yunwa sosai saboda Rasha ta toshe hanyoyi. A gefe guda kuma, a yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan, yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. A yau yankin Indo-Pacific shine babban wurin da muka ba fifiko a ayyukanmu, abinda ya fadawa ministoci da jami'ai daga kasashe 42 kenan a taron na SLD, wato babban taron tsaro na nahiyar Asiya da ake yi a Singapore har zuwa gobe Lahadi. Ya kara da cewa a yau yankin Indo-Pacific na da muhimmanci a manufofin Amurka. Austin ya yi cikakken bayani akan shirin Amurka na hada kan kasashen nahiyar Asiya da suka damu da ikon da China ke nunawa a yankin ta hanyar kulla kawance da musayar sojoji. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tankarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka, masu zanga-zanga da basu ji dadin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai a hukumace ba sun tattaru a wajen taron don yin zanga-zanga. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidansa Jill Biden ke marabtar shugabannin kasashe a taron kolin nahiyoyin Amurka, inda matsalar kaurar baki ta zama wani babban batu a nahiyoyin, masu fafutukar kare haƙoƙin bakin haure sun buƙaci a warware batun matsayin baki marasa takardun zama ƙasa a Amurka. Wata 'yar gwagwarmaya mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ta ɗaura kanta a jikin katangar wurin da ake taron, yayin da kotun kolin Amurka ta sake nazarin batun wanda ya janyo cece-kuce. Sauran masu zanga-zangar sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan ƙasar da ta sauke taron, wato Amurka, saboda hada ƙasashen Cuba, Nicaragua da kuma Venezuela zuwa taron. Amurka ta ce ƙasashen da ke bin tafarkin demokuraɗiyya su ne kaɗai za su halarci taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wa tsohuwar shugaban riƙon ƙwarya ta Bolivia, Janine Anez, hukuncin ɗaurin shekara 10 a gidan yari a jiya Juma'a, bisa zargin da ke da alaƙa da ɗarewa kan kujerar mulki a shekarar 2019, a daidai lokacin da aka yi mummunar zanga-zanga da ta kai ga sa tsohon shugaba Evo Morales yin murabus da kuma gudun hijira. Kotun ta samu Anez da laifin yin watsi da aikinta da kuma saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasar a lokacin da ta ayyana kanta a matsayin shugabar ƙasa, wani abu da Morales da jam'iyyarsa suka kira juyin mulki. Magoya bayan Anes sun musanta cewa juyin mulki ne, suna cewa zargin wuce gona da iri da aka yi wa Morales shi ya haifar da bore akan tituna. Hambarar da shugaban kasar Bolivia na farko da mataimakinsa ya haifar da babban gibi da ya ba Anas damar zama shugaban rikon kwarya a matsayin ta na shugaban majalisar dattawa ta biyu a cewar su. Lauyoyin da ke kare ta sun ce za ta daukaka kara.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, gwamnatin jihar Ondo ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa game da adadin mutane da suka mutu a halin nan da aka kai a wani coci a jihar, inda ta ce mutanen da aka kashe ba su haura 40 ba. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da wani jami'i a gwamnatin a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A yayin da kungiyoyin mutane da ɗaiɗaikun jama'a kai har da wasu kafafen yaɗa labarai suke cewa mutane sama da 80 ne aka kashe a harin da anka kai a cocin Katolika dake garin Owo a jihar Ondo, gwamnatin jihar Ondo ta yi tsayin dakan cewa mutane 40 ne kawai anka kashe. Honorable Bala Umar shine mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Ondo a game da harkokin 'yan arewacin Najeriya.
Kuma har yanzu ba su karu ba.
Eh, to da shekarun jare ne fada ba, wa fara tsakanin jiya kuma ko ruwa yau ba. Akwai mutane da dama a asibiti kuma guda uku, wasu suna yin awo, wasu suna sentinels awo, wasu kuma an kawo specialist a kure.
To wasu bayanai sun nuna cewa mutanen da suka mutu a wannan hadari na cocin sun kai sama da mutum 80.
Official ya san kan jiya ba, kuma gwamnati shine 40. Wasu suna da 85, wasu suna da 80, wasu suna da 60, daga inda ka tafi abu ya faru ko da ta fada nashi.
Ana ka gani masu cewa 80 ko 85 ina suka samu waɗannan alƙaluma?
Wallahi ban san ba, amma mutum abin da yake da bakin gwamna ya ce 40.
Kamar cikin kwanakin nan kun tuntubi asibitoci ku ji ko an samu ƙarin waɗannan na mutu?
To da yau da safe da ban ji ba, amma ma da tsari ne na samu kafin marince.
To yanzu me gwamnati ke yi domin ganin cewa komai ya koma daidai a nan jihar Ondo, musamman a nan garin Owo da aka yi wannan ɗayan aikin?
Eh, na farko dai asaban na baro ko ina jama'a ba suna ko ina saboda kada wannan bai biyo bayan shi, kuma na biyu kuma an ji an mu mutane jawabi an musu tafiya kuma an musu jaji abin da ya faru. Sannan farko ne da aka san gudun hayaniya ta nan jifi sabon a garin bazarin suka danga nan samu wani damar suna kwakwan garin makayan duk da tare daga baka to su sojoji da yan sanda muka sojoji da yan sanda da civil defense da muna na zama lafiya.
Sarkin Hausawan garin Owo Abubakar Nuruddin ya ce a halin yanzu ana zanne lamun lafiya a garin na Owo.
Yanzu muna nan da insha Allah lafiya kalau dai muna an fara harkoki.
To ba wata matsala a cikin garin yanzu?
Ah, babu komai insha Allah.
Kasuwanni na tafiya, bankuna da makarantu ko wani suna aiki ko an bubbude?
A'a, wa'annan ba su aiki, dama an bada hutu sati guda na zaman makoki. Kuma dai wa'anda ga ɗan kasuwa masu ɗan kayan abinci haka, masu kayan miya, masu sai da gari zuwa ƴan kawa da wake su kai da sana'a. Shagunoni yanzu da suke saboda zaman makoki.
Jama'a na zirga-zirga cikin garin Owo.
Jama'a suna zirganiya kwarai da gaske ku.
Duk inda mutum yake so yana zuwa.
Duk inda kake so za ka iya zuwa.
Akwai jami'an tsaro.
To jami'an tsaron nan dai su sun kai karamci a cikin gari. Sai dai 'yan amatekwa ne sun ga dama su ɗan bugo su koma.
Amma wata majiya ta ce har da jami'an tsaron sojoji akwai.
Akwai jami'an tsaron sojoji da dama suna faturo.
Da na kira lambar daraktan asibitin garin Owo Dr. Ilyasu Ahmed don neman ƙarin bayani bai ɗauki wayata ba. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma bari mu ƙetara zuwa jamhuriyar Nijar, inda a ci gaba da neman hanyoyin tada koma tsarin ilimi da ƙasar ke fuskanta. Gwamnatin Nijar ta shigar da wasu maluma na sakandare 'yan kwantaragi sama da 2,000 a sahun maluma na dindindin ba tare da yin wata jarrabawa ba, matakin da kungiyoyin malamai suka yaba da shi ko da yake akwai sauran alƙawarukan da suke fatan gwamnati za ta cika musu. Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin Yamai.
Kimanin malaman kwantaragi 2,150 da ke koyarwa a makarantun sakandare ne gwamnatin ta Nijar ta amince su shiga sahun cikakku ma'aikatanta ba tare da rubuta wata jarabawa ba, bayan da a bara wani bincike ya tabbatar da kwarewarsu akan aikin koyarwa. Shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi Malam Ashanahima ya yi mana ƙarin bayani.
Cikin mutanen da suka gwada kwarewa abinda sha'an kwantaragi su 2,150 suke, dangance da haka nan don saboda a ba mutane ƙwarin gwiwa saboda wato kowa ya kasance da ana so mu shi kwararre su yasa shiga mun kasa yace a duke su aikin ma'aikatan dindindin don ka daga bisa haka nan ne aka hiddo wannan kuduri aka ce duka wannan mutanen su aje takardun su saboda za a maida su ma'aikatan dindindin dan lokaci kadan
wannan wani yunkuri ne da gwamnatin ta Niger tace tana hangen inganta sha'anin karatun yara a gargashin sa bayan la'akari da kuma bayan da tsarin kwantaragi ya haddasa wa wannan fanni
da yaji an ba da umurni an ce babu dama duka sabi yan kwantaragi in ba inda wasu suka gajenye ya kasance kuma dole wannan gurbi a cire shi kan mushannin da aka tura su nan da shekara biyu so horo su hito kamar wanda shugaban kasa yayi alƙawari ana wannan aiki kuma an ba da yan watanni kawai lokaci a kare shi ka an gani dai harkar kwantaragi ba ta da wani riba ga abun ga
tuni dai kungiyoyin malaman makaranta suka fara nuna farin ciki a game da wannan mataki ko da yake ba za su yi gaugawar yanke hukunci ba inji sakataren kungiyar malaman kwantaragi ta Sina Saif Sharif Isuhu saboda tarin alƙawarin da ke tsakanin su da bangaren hukunta inji shi
kungiyar malaman makaranta ta yan kwantaragi da nake jagoranci alƙawarin da take dauka ma kullun mambobin ta shine na yaki da wannan aiki na kwantaragi tunda aiki ne wanda yake gallaza ma malaman makarantu yan kwantaragi a ba su albashin da bai taka karaya kariya ba kuma ana bada shi ne akan lokaci da bai dace a bada albashi ba to shi yasa muke kira ga shugaban kasa da yake shi ya duki wannan alƙawullan ya rataya ma kanshi a yi kokari a cika wannan alƙawullan
kashi 80 daga cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun gwamnatin Nishar duk ɗan kwantaragi ne waɗanda aka kesta cewa yawan su ya kai 70,000 Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
to madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton to yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe Ibrahim Ka Almasi Garba ya ja daga man shirin a daidai wannan gabar
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Salamu alaikum VOA Hausa ku bani takaitaccen tarihin Hajiya Aisha Tahiru Binani mai tambaya Comrade Kaka Alhaji Kusuma da Masaka sai kuma maimaicin ansar tambayar nan mai cewa zuwa ga filin amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum VOA Hausa Dan Allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar kendar buri kuma me ke kawo ta mai tambaya malam ango malamin makaranta Yawuri Najeriya Duwar mu fara da ansar tambaya kan tarihin wadda ta ci zaben fidda dan takarar gwamnatin jihar Adamawa a jam'iyyar APC wato Hajiya ko Sanata Aisha Tahiru Ahmad Binani idan mai tambaya Comrade Kaka na tare da mu ga wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba da ansar da ya samo maka daga wani na hannun damar sanata Binani mai suna Honorable Maulud Usman dake karamar hukumar Yola ta Kudu wanda yace
Sanata Aisha Tahiru Ahmad Binani mahaifiyar ta ne a garin Kaduna ta fara karatun primary ta can garin Kaduna din amma baya ta dawo nan jihar Adama a Gwadaba primary school inda ta ci gaba ta karasa primary school dinta daga nan ta je makarantar gaba da primary wato secondary school kenan a nan cikin garin Jimeta makarantar mata na kwana wato GGSS Yola Government Girls Secondary School Yola inda ta gama secondary school dinta daga nan kuma ta samu wucewa zuwa Federal Polytechnic Mubi ta samu shaidar karatu na OND wato Ordinary National Diploma da kuma ta kara yin HND inta to High National Diploma kenan an Electronic Engineering daga nan kuma ta je ta aikin bautan kasanta garin Maiduguri a PPMC wato Pipelines and Products Marketing Company a da ke garin Maiduguri daga nan Aisha Binani ta sake wucewa ta je ta karatun diploma a computer and data processing and computer and data processing at University of Southampton London England kenan kan cewa duniya ta canza yanzu komai sai da computer ake yi bayan kare karatun ta na diploma a computer ne ta samu zuwa kasan waje inda ta je shin England University of Southampton inda ta yi certificate in rural radio system a shekarar 1998 daga bisani kuma ta je Jami'ar Nasarawa a Nasarawa State University da ke Kefi inda ta je ta yi Advanced Diploma in Business Management. Macam wannan shine takaitaccen tarihin karatun da ta yi. Fannin kasuwanci kuma a shekarar 1997 ne ta kirkiri kamfanin nan da ake kira Binani Nigeria Limited. Daga bisani wannan kamfani ta fara kamfanonuka da yawa da suke aiki a kashin ta kamar irin su Triangular Communications da sauransu. Daga bisani al'umma suka ga cancanta da irin gudunmawa da take badawa. Take neme ta zo ta shiga harkokin siyasa a shekarar 2011 tunda ta tsaya takarar majalisar wakilai wato House of Reps ta karamar hukumar lura ta kudu wadda ta arewa da kuma gire inda kuma Allah ba ta nasara ta ci ai kuma shekarun ta hudu lafiya ta kuma ayyuka masu dimbin yawa a wannan lokacin wanda ya taba rayukan al'umma kama daga tona rijiyoyin burtsatsai samar wa asibitoci magunguna incubators wanda ake sa jarirai da akan haifa yan bakwai ne kuma asibitoci duk wannan hazamanta House of Representatives ta yi su sannan jiya majalisar ta kawo kudurori masu dimbin yawa wanda sun hada da na neman a yashe kogin River Benue din nan daga Lokoja har zuwa Wuroboki anan House of Representatives ta fara kawo motion din cewa kamata a ɗaukaka darajar jami'an kimiyya da fasaha da muke da shi a nan yau wato Federal University of Technology ya dawo university da zai bada ilimi ga kowane bangare da zai sauransu to daga bisani ita Aishatu Arad Binani ta gama shekarun ta hudu a House of Representatives ta dawo ta takara a jam'iyyar PDN wanda Allah ya ba ta nasara ba ta sake haƙura sai shekarun 2019 inda ta zo ta sake takara a jam'iyyar APC na neman senator kuma Allah ya ba ta nasara a yanzu haka ita senator ce wakilta Adamu ta tsakiya kuma tace shugaba kuma chairman na committee na sustainable development goal a senate sannan kuma vice chairman ce da committee na mata da kuma matasa wato women affairs and youth development committee sannan kuma tana member a committeeoci da yawa haka zalika a zaman ta majalisar dattawai wato a senate ta yi ayyuka masu dimbin yawa wanda ya kama da samar da boreholes a sassan da aka rana ke wato solar da basu kasa guda 80 ba sannan ta ba da tallafi ga barasa karfi daban-daban domin rage radadin talauci da ake fama da shi haka zalika ta tabbatar da wannan bill da ta fara haka France wato na ɗaukaka darajar Modibo Adamu University of Technology zuwa Conventional University kenan university da zai ba da ilimi na kowane bangare musamman ma ayyukan likita ta sake kawo shi a majalisar dattawai inda kuma an samu nasara wannan jami'a ta zama Conventional University sannan ta yi kuduri na ɗaukaka darajar Federal Medical Center Yola zuwa Teaching Hospital wanda a yanzu haka asibitin Federal Medical Center Yola ya zama Teaching Hospital a yanzu akwai da sauran kuma kudurori masu dimbin yawa wanda ta aiwatar da gine-ginen azuzuwa gine-ginen asibitoci duk suna da yawa wanda ta yi su tun tana hasafras kuma har yanzu akwai wasu da ta yi wasu kuma suna kan yi haka zalika ita ce wacce ta fara kawo hasken solar light wato wuta na solar wanda aka kakkafa a ko'ina a cikin yankin senatorial district na local government 7 domin samun sauƙin matsaloli da ake samu na tsaro saboda duhu da kuma rashin wutar lantarki kuma da shi ne a takaice daga cikin wasu tarihin ita Hajji Aishatu Ahmed Binani kuma tana auren Professor Ahmed Modibo tana da kuma ƴaƴansu da Allah albarkace su da su guda biyu Aisha da kuma Aminu
sai kuma maimaicin ansar tambaya kan kyanjar biri ko monkeypox a turanci idan mai tambaya malam Angu malamin makaranta na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da maimaicin ansar da ya baka makon jiya
jama'a assalamu alaikum ita dai wannan cuta ta kyanjar biri wacce ake kira a turanci monkeypox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka kebance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin Copenhagen na kasar Denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da ake kebance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta kyanjar biri ita kwayar cutar virus din da ke kawo wannan cuta ta kyanjar biri ta yi kama da kwayar virus da ke kawo cutar agana ko irani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kauda wannan cutar a bayan kasa ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya wannan cutar ta kyanjar biri ta fara bulla a mutane ne a kasar Democratic Republic of Congo ko kuma a ce Congo Kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata 9. A kimanin 1970 zuwa 1971 cutar ta sake bulla a kasashe kamar su Liberia, Nigeria da kuma Sierra Leone. Bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin 15 tsakanin Afirka ta Yamma da kuma Afirka ta Tsakiya. A takaice dai wannan cutar ba sabuwa bace a duniya, amma abin da ya sa yanzu aka yi ta bayani akan ta saboda bullar ta a kasashen da ba a saba ganinta ba tun fil azal. Ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko yan rani, amma bata kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko yan rani ba. Suna kamanniniya ta yadda alamomin ta ke faruwa da dan zazzabi, sai kasala, ciwon kai da yawan gajiya. Idan mutum ya harbu da cutar yakan dauki kimanin kwana 5 zuwa 21 kafin alamomin cutar ya bayyana, amma mafi akasari dai a tsakanin kwana 7 zuwa kwana 14 mutum zai iya nuna alamun wannan cutar. Kuma wani babban muhimmanci tsakaninta da ita agana ko yan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa, amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa. Bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya, bayan kaman kwana 1 zuwa 3 sai kaga mutum kuma ya fara samun kuraje, daga nan kurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa, sannan su fashe sai kuma su yi tabo. Bayan kaman sati 2 zuwa sati 4 za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba. Amma yayin da mutum yake ɗauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane, saboda ita ana ɗaukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai ɗauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taɓa wanda suke mu'amala tare, ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar. Sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cutar, kuma suke dauke da wannan cutar tare da su, kamar su birrai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi, shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin, ko kuma cin naman su, ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi, ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya, mayafi da shimfiɗu. Akwai rigakafi da ake yi don mutum yana hadarin kamuwa da ita, a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi, ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba. Yanzu haka an samu ɓullar cutar a kasashen Turai da kuma Amurka, wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba, wanda yake tada hankalin duniya. Amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda alƙalamin bincike suka nuna da bayanai na hukumar lafiya ta duniya wato WHO, ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta COVID-19, amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi. Kuma har yanzu alƙalima ba su tabbatar da cewa ana ɗaukan ta ta hanyar maniyyi ko kuma ruwan gaban mata ba, amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna. Idan mutum ya sami wani kurji da ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa, yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga likita domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandan buri ko kuma ba irin ta bace. Da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da Malam Ango, malamin makaranta.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Honorable Maulud Usman da Dr. Sa'ad Momuni da ke nan Amurka, da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Haile, da kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Tuwa gaida Ibrahim Ka'almasi, yanzu kuma lokaci ne da Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A yau Asabar aka soma zagaye na ƙarshe na gasar sokuwar dawaki ta yankin Afrika ta Yamma ta shekara ta 2022 a birnin Sokoto dake arewacin Najeriya. Gasar ta hada hancin mahaya daga Najeriya da kuma kasashe daban-daban na nahiyar Afrika ta Yamma, tare kuma da dawaki nau'i daban-daban na gida da kasashen waje. A wannan zagayen ne ake saran lashe manyan kyautuka da suka hada da motoci da mama kudan kudade, baya ga kofuna da dama da aka lashe a matakin da ya gabata na gasar a wannan mako. Gasar ta bana dai na da takin taya murna ga mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar akan cika shekaru 15 kan karagar mulki. Abdullahi Babawo Rabo na cikin jami'an gudanarwa na gasar ta sukuwa.
Wato ita wannan wasa makasudinta shine na ɗaya dai haɗin kan ƙasa, na biyu da haɗin kan sauran ƙasashe waɗanda muke makwabtaka da su, haka kuma akwai kofuna da dama kusan guda 11 da za a ci da motoci guda 11 da maƙudan kuɗi. Waɗannan kofuna sun haɗa da mutanen kudu da mutanen arewacin Najeriya da ƙasa da tsakiya da sauransu, domin za a ci kofin shi kanshi mai alfarma sarkin musulmi, za a ci kofin shugaban ƙasa, za a ci kofin margayi Saldauna Amadu, za a ci kofin Nimandi Azikwe, za a ci kofin ainihin Chief Obafemi Awolo da dai sauransu, za a ci kofin mai martaba sarkin Zazzau, za a ci kofin mai martaba sarkin Gumi wanda shine shugaban hukumar Sokoto Jihar, domin kasashen nan da duk kira maka duk lokacin da za su yi wasa haka suke rubuto muna takardu da a rubuce su gayyace mu, domin muna da hukumomin sukoyi guda uku a Najeriya, amma ita wannan hukumar sukuwa ita ce uwar hukumomin sukoyi duk da muke da su a wannan ƙasa.
A gobe Lahadi ne 'yan wasan Najeriya na Super Eagles za su tashi zuwa ƙasar Morocco domin fafata wasansu na biyu na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika ta shekara ta 2023 da ƙasar Sao Tome. An tsara fafata wasan ne a filin wasa na Grand State da ke birnin Marrakesh a ranar Litinin. Dan Super Eagles din da ya san soma wasannin na neman gurbi ne tare da samun nasara akan kasar Saliyo a filin wasa na Mashuda Abiola da ke Abuja babban birnin kasar a ranar Alhamis. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta bayyana cewa wasu 'yan wasanta na kan hanyar su ta barin kungiyar a wannan bazara, sun ku hada da Andreas Christensen da zai koma Barcelona ta kasar Spain da kuma Danny Drinkwater. Tuni da kungiyar Barcelona ta kammala shirye-shiryen karbar Christensen, yayin da Drinkwater yake ci gaba da jiran kungiyar da za ta saye shi. Wasu rahotanni kuma na bayyana cewa dan wasan gaba na kungiyar Romelu Lukaku na shirin komawa abokiyar adawar Chelsea wato Tottenham, inda yake fatan sake haɗewa da tsohon kocinsa a Inter Milan Antonio Conte. Lukaku ya yi ta begin sake komawa tsohuwar kungiyarsa ta Inter a wannan bazarar, bayan da ya bayyana cewa baya jin daɗin zamansa a Chelsea. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
Ta gaida da Sa'ina, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je Kyiv a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky akan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mambar kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da kasar ta yi a kokarin zama mambar tarayyar Turai, abinda Ursula ta rubuta kenan a wani sakon Twitter. A yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan, yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tankarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka, masu zanga-zangar da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba a hukumace sun tattara a wajen taron don yin zanga-zanga.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya shirya wannan wato shiri. Baba ya ku makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah babu alkhairi dan nasa. Amin summa amin.